Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina sadafa wa ba'd. Hadisi na tara a cikin al-arba'una nawawiyya mali yace an abi hurairata abdurrahman ibn sakhr radiyallahu anhu daga abu huraira shine abdurrahman ibn sakhr Allah kare yarda gare shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace yaji da kunnan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fadan cewa ma nahaytukum anhu duk abinda na hane ku game da shi manzalla yace fajtanibuhu ku nisance shi maza ce ba an hana ka zaka ce kai baka iya hanuwa ku baka iya bari a duk abinda aka hane ka wajibi ne manzalla ce ka nisance shi sannan ma amartukum bihi abinda kuma na umurce ku da shi fa'tu minhu ku zo da wannan abin mastata'tum gurgudan yanda za ku iya shine cewa Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan iyawanku abinda zaka iya kai yanzu misali sallah kaga wajibcin ta tsayuwa zaka yi amma a rashin halin mutum ba zai iya tsayuwa ba kaga me zai zama zai idan ya cancanta ka zauna addini ya sani idan baka cancanta ka zauna ubangiji dai ya sani kina ala ayi da abinda yake na abinda aka baka ka zo da shi gurgure da zaka iya kuma lasiya ba bangaren da ya shahi nafiloli manzala yake cewa wata riwaya daban iklifu min al-a'mali ma tudiqun ku daukar wa kanku abinda za ku iya na ayyukan alheri kai ku dauki da yawa ku kasa mafi alherin aiki a wajen Allah addu'ar mu hawa in qalla a ci gaba hadisi manzala yake cewa fa innama ahlaka alladhina min qablikum ku sani cewa lalle ya halakar da waɗanda suka gabace ku kasaratu masailihim yawan tambaye su a cikin abinda bai da amfani wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim haka kuma da sabawa annabawansu yawan tambaya sanan da saba ma annaba shi halakar da su shi sai manzon Allah yake cewa ana abinda na hanne ku hanu abinda na ce muku ku aikata kuma ku zo da shi gurgurin da za ku iya ubangiji ya shirye da mu karantar da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita